Sashen Hausa na Murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 29 ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yako mai kirri ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
An ayyana tsohon shahararren dan wasan kwallon kafar nan George Weah a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar Liberia. Jami'an gwamnatin Afghanistan sun ce an halaka mutane fiye da 40 baya ga wasu 84 da suka samu raunuka a Kabul babban birnin kasar. Sannan mutane wajen 68 su mutu sanadiyar hare-haren jiragen sama da sojojin gamayya karkashin jagorancin Saudiya suka kai a Yemen a rana guda kawai.
To ko bayan kun gama jallan labarin za ku ji cewar Amurka ta bada takardar amincewarta ta sayarwa Najeriya jiragen yaki samfurin A-29 Super Tucano guda 12. To ko ya jirgin yake?
Wannan jirgi lallai yana da muhimmanci, yana da kayayyaki na zamani, yana da al'amura waɗanda system ɗin da jiragen da muke da su a yanzu wasu su ba su da wannan abubuwan da suke da shi.
To kamar yadda kuka ji a kadan labarai, mutane da dama ne suka bayyana shakkun su akan sabon shugaban Liberia George Weah ko zai iya mulkin kasar duk da cewar dai ba shi da cikakken kwarewar siyasa ko kuma wato harkan tafiyar da mulki.
Ita tsohon shugaban wanda za ta tauka Ellen Johnson idan ya yi kokari ya yi haraka da ita ya nemi shawarwarinta da Allah wannan kuma ya taimaka mai.
Yan kasuwar man fetur masu zaman kansu a Najeriya sun yi na'am da janye tallafin man fetur da gwamnatin shugaba Buhari ta yi saboda hakan zai kara wadatar man fetur a cikin kasar. Bayan haka Jumaya Ali ta da tafi da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An ayyana tsohon shahararren dan wasan kwallon kafar nan George Weah a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar Liberia. Hukumar zaben kasar ta faɗi jiya Alhamis cewa Weah ya ci kashi 61.5% na adadin kurkun da aka kada, sannan ya kwashe yankuna 14 daga cikin yankunan kananan hukumomi na Liberia 15. Weah ya kara da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai don mai gurbin shugaba Ellen Johnson Sirleaf wadda ke sauka bayan wa'adi na biyu wanda shine na ƙarshe bisa ga tanajin kundin tsarin mulkin kasar ta Liberia. Hukumar zaben kasar ta ce an fito zaben da kashi 56 cikin 100 wato kasa da fitowar da aka yi ran 10 ga watan Oktoba lokacin da Boakai da Weah suka yi kunnen doki wanda ya kai ga zagaye na biyun. Masu sa ido sun ce an tsara tasoshin zaben fiye da yadda aka yi a zaben na watan Oktoba kuma matsaloli kalilan ne kawai aka bada rahoton gamuwa da su.
Jami'an gwamnatin Afghanistan sun ce an halaka mutane fiye da 40 bayan ga wasu 84 da suka samu raunuka a wani harin kunar bakin wake da aka kai kan wani gida a birnin Kabul dake kunshe da cibiyar raya al'adu ta yan Shi'a masu alaka da kasar Iran. Mai magana da yawun ma'aikatar lafiya ta Afghanistan ya gaya wa manema labarai cewa mata hudu da kananan yara biyu ne suke cikin waɗanda suka mutu a wannan fashewar. Kungiyar ISIS ta ce ita ce ta kai wannan harin. Wani bayani da aka buga a intanet ya nuna cewa wani dan kunar bakin wake ne ya kai wannan harin kuma an yi amfani da karin bama-bamai guda uku a wannan harin. A martanin su da kan wato kan sukar da ake musu saboda rashin cikakken tsaro a harabar wannan gini. Jami'an Afghanistan sun ce cibiyar al'adun bata sanar da su bata sanar da hukumar yan sanda gabanin gudanar da wannan harkan da aka yi a jiya Alhamis ba.
Mutane wajen 68 aka halaka a hare-haren jiragen sama da sojojin gamayya karkashin jagorancin Saudiya suka kai a Yemen a rana guda kawai a cewar wani babban jami'in majalisar dinkin duniya da ke kasar a jiya Alhamis. fararen hula 54 ciki har da yara 8 aka kashe bayan da wani jirgin sama ya kai hari kan wata cinkushasshiyar kasuwa a lardin Taiz ranar Talata. Haka kuma mutane 14 aka kashe a wani farmaki na daban da aka kai a lardin Hodeida dake yankin Tekun Resi duk rana guda, a cewar bayanin babban jami'in gudanarwa na Majalisar Dinkin Duniya Jami McGoldrick. Hare-hare biyu sun sa adadin fararen hulan da aka kashe a Yemen a hare-haren sojojin gamayyar da Saudiya ke jagoranta sun kai sama da 100 a cikin kwanaki 10 kawai da suka gabata. Yan tawayen Houthi dai sun kama sana babban birnin kasar ta Yemen a ƙarshen shekarar 2014. Gamayyar sojojin da Saudiya ke jagoranta kuma ta maida martani a watan Maris na shekara ta 2015 ta wajen kaddamar da yaki kan yan tawayen. Tun sannan hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce mutane sama da 8,700 suka rasa rayukansu sanadiyar tashi-tashin hankulan, yayin da kuma wasu 50,000 suka jijji raunuka.
Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta bayar da sanarwa a jiya Alhamis cewa za ta dawo da tsarin baiwa 'yan ƙasar Turkiya cikakken visa zuwa Amurka. Sannan ta ce gwamnatin Turkiya ta bata tabbacin cewa za ta riƙa sanar da hukumomi a Washington tun ma kafin ta kama wani ma'aikaci na ofishin jakadanci. Ƙasar Turkiya ta yi lalai marhabi da wannan shawaran da Amurka ta yi na yanke ko kuma na sake bata visa ɗin. To amma ta ce bata baiwa Amurka tabbacin da Amurka ta ce ta bata ba. Amurka ta dakatar da bayar da duk wani nau'in visa na wucin gadi ga 'yan Turkiya a farkon wannan shekarar a matsayin wani martani na kama ma'aikacin karamin ofishin jakadancinta da ake kira Metin Tupers, wanda aka yi a birnin Istanbul kan zargin tafka ta'addanci. Turkiya kuma ta maida martani inda ta daina bayarwa 'yan Amurka wato visa.
Wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya ya ce yana fargabar cewa shugaban Siriya Bashar al-Assad na amfani da yara a matsayin wani abun fakewa da shi a wajen tattaunawa na cimma ko ta cimma yarjejeniyar kwasar marasa lafiya sosai. Akasari yara daga birnin da ke hannun 'yan tawaye wanda aka masa kawanya a wajen Damascus babban birnin kasar. John England mai bayar da shawara ga manzon Majalisar Dinkin Duniya na musamman a Siriya ya bayyana takaicin sa na ganin kunnowar da yarjejeniyar Bani Gishiri Mba Kamanda ta yi ta yadda jami'an gwamnatin Assad ke amincewa da kwasar yara marasa lafiya a madadin sakin ma'aikatan gwamnati da 'yan tawaye suka tsare. Tun daga ranar Talata, marasa lafiya 32 ne aka kwasa daga yankin Damascus, waɗanda rabinsu duk sun fito ne daga gabashin garin Huwata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla da yake hannunta takardar amincewar Amurka ta sayar wa Najeriya manyan jiragen yaki samfurin A-29 Super Tucano guda 12 wanda yanzu ake ji da su a duniya zuwa ga rundunar sojin saman Najeriya. Jakadan Amurka a Najeriya da ake kira shi Stuart Simonton ya ce Amurka ta zaku ta ga an kawo ƙarshen ta'addancin Boko Haram a yankin tafkin Chadi, kuma ya ce da waɗannan jiragen Boko Haram za ta zama tarihi. Wakilin mu Hassan Maina Kaina ya tambayi Hafsan Hafsan shi rundunar saman Najeriya ɗan Mashal Sadiq Abubakar ko menene zai ce da wannan jiragen.
To wannan jirgin yana da muhimmanci kwarai da gaske al'amuran da muke na yau da kullum, in aka yi la'akari da irin matsalolin da ake shiga da shi ake shiga na maganin tsaro a ƙasar nan, wannan jirgi lallai yana da muhimmanci, yana da kayayyaki na zamani, yana da al'amura waɗanda system ɗin da jiragen da muke da su a yanzu wasunsu ba su da wannan abubuwan da suke da shi. To shi yasa muka ga cewa ya kamata mu nemi wannan jirgi saboda ya taimaka da abubuwan da yake. Dole mu yi la'akari cewa banda matsaloli na tsaro na ƙasa in ka duba West Africa gaba daya duk wani fitina da ta so Najeriya ake duba ma ake duba cewa za ta shigo ta taimaka saboda haka wannan jirgi muna ganin cewa zai dada mana karfin gwiwa wajen tabbatar da cewa mun kare rayukan mutane kuma mun kare kasashen mu ba ma Najeriya ba da sauran wurare
a baya an san cewa rundunar sojin sama ta Najeriya tana fama da karancin jiragen yaki musamman a wancan shekaru lokacin da ƴan boko haram suke rawan gaba 50 yanzu ya labarin yake
to yanzu gaskiya a shekaru masu yawan gaske da suka shige ba mu taba ganin samun nasara a wajen samun jiragen yaki irin yanzu ba amma duk da haka babu ƙasa a duniya da take da jirgin da take so abinda yake da muhimmanci shine ka fahimci me kake da shi ta yaya zaka yi amfani da shi ya amfanar da jama'a
babban Hafsan Hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan Eya Marshal Sadiq Abubakar. Tiyaya za fuskanci wannan hada-hada? Tambayar kenan da naiwa Director Watsa Labarai a hedkwatar sojojin saman Najeriya. Eya Vice Marshal Olatokunbo Adesanya.
It's essentially a draft contract agreement which the Nigerian Air Force officials.
Sojojin da yadda za a aiwatar da kungiyar sojojin yakin da jami'an rundunar sojojin saman Najeriya da matakorin su na Amurka za su yi nazarin ta ko a yi gyare-gyare ko a amince. Kafin dai ƙarshen watan Fabrairu shekara ta 2018 rundunar sojojin saman Najeriya za ta sanya hannu akan wannan yarjejeniya sannan a biya kuɗin kana sai a fara kera jiragen yakin samfurin A-29 Super Tucano Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla a gaida Hassan Maina Kaina a yayin da kungiyar kwadago ta Najeriya take tattaunawa da gwamnati akan sabon farashin man fetur na naira 145 sakamakon janye tallafin mai su kuwa dillalai na man fetur masu zaman kansu sun ce sun fara ganin amfanin janye tallafin a wurin wani taro manema labarai da kungiyar su ta Independent Marketers ta shirya Amina sun nuna cewa hakan shine abu mafi a'ala ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani
Alhaji Adam Erana shine shugaban kungiyar dillalan man masu zaman kansu a jihar Niger
daga lokacin da aka cire tallafin man nan zuwa yanzu ku ƴan kasuwar nan wani irin ya zaka kwatanta canjin da kuka gani
eh canjin da kenan shine kawai man ya zama available dama mu cry din mu kenan man ya zaman to a wadace a saida mana a farashi ko yaya ne zaka saida zaka samu wani abu to in kai ka samu kayan nan da tsada kuma a zo a dame ka da masifan dole ka saida shi a farashin gwamnati kaga ko masifan ma a rika shigo maka gidan mai ana saka asara ya ishe ka
ne bayanin ku ga su waɗanda gaba ɗaya ma su fahimci batun cire tallafin nan ba har suna tada jijiyar wuya
Ah, wani masu tada jijin waya wannan ba su san ko menene ke faruwa ba kuma suna tada jijiyan waya ne domin wasu kawai sun zo sun ce musu ku tada jijiyan waya
so ma dai waɗannan dillalan man ne a jihar Niger ga abin da suke cewa
sunana Alhaji Abdullahi Nami na sarkin Turki director na FSL Shabab Nigeria Limited Mina ja sanadiyan tallafin da ake bayarwa ai ana kirkiro karancin man ne da gangan saboda za a boye a ba waɗansu a kiba waɗansu to kaga kuwa yanzu da aka cire ya zama kasuwa ce ta bude competition kuma ya tashi wannan yasa nashi farashi wannan yasa nashi farashi
yanzu kuma babu wahala a wurin ku
babu wani sauran wahala mu a wurin mu yanzu yau din nan da nace gaya ma yanzu daga banki na dawo tallama ake yi min in ka sa ido nan gaba nan da ƴan watanni sai kaga mai ya koma ƙasa da naira 100
sunana Muhammad Lukman Dodo can kaga ƙarya ta ƙare in NNPC bata baka ba kana da option ka je ka sai shi a private depot a inda ake sai da shi a farashin gwamnati kai maka sai a farashin gwamnati
kawowa yanzu dai jama'a sun samu sauki domin kuwa manya wadata a gidajen man kuma ana sayarwa akan farashin gwamnatin na naira 145 sai dai har yanzu akwai ƴan kalilan da ke sayar da litan man 155 zuwa naira 160 kamar yadda bincike ya nuna a nan jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari kamar yadda kuka ji a labaran duniya bayan an ayyana wato George Weah shahararren dan wasan kwallon kafa a duniya a matsayin wanda ya lashe zaben kasar Liberia mutane da dama ne suke bayyana shakkun su akan ko yalla zai iya ci gaba da mulkin kasar yadda ya kamata wasu masu sharhi akan harkokin yau da kullun da siyasa sun ce wannan abu kuwa da kamar wuya ga Muhammad Mada tsohon shugaban al'umman Afirka mazauna birnin New York ne inda ya min bayani kamar haka
su mutane Liberia su suka yi choice din su
suka zabe
ko gane ba su suka zabe shi to mu dai muna fatan alheri Allah sa di ya iya amma abinda mu muke ji ga yan uwan mu da muke harka da su ƴan Liberia waɗanda ke nan da daman su suna nuna cewa su ba su ga kaman zai iya ya tafiyar da lamari yanda ya kamata ba akwai wani abokina da ni da shi muke fira da butun Liberia yake mini duk da yake ya zama senator na wato garin da ya fito asa senator ma ba ga wani aikin da yayi wurin representing su mutanen mu so saboda shi ne suke gani kaman watakila ba zai iya ya rike mulkin yanda ya kamata ba amma duk da haka nan su mutanen Liberia sun zabe shi saboda shi mu dai muna mai fatan alheri
baka ganin idan ya zama shugaba ke daga matamakiyarsa wanda yake ita yar siyasa ce kuma an san mijinta shahararre ne a fannin siyasa Chastina to baka ganin zai iya daukan shawarwari da kuma wasu manyan makila wasu shugabanni a Africa
ko shi Chastina da kanshi bai da wani wato popularity haka cikin garin Liberia kuma da duniya duka domin ka duba yanzu haka shi Chastina yana rike a hannu saboda ana gani idan ita ta zo kaman Chastina ya dawo ne saboda shi da dama suna gani kaman a'a dama ya doko wata daban wanda bai yake da madan experience da yake record me shi bai da so bad da wata kila an iya ce okay bayan haka nan kuma inda ya nemi shawarwari na wato waɗanda kaman shugabanni misali Ghana da su Nigeria watakila wannan kuma ya taimaka mai
ya kake ganin makomar kasan Liberia a hannun George Weah
idan mutanen garin sun amince suka zabe shi kuma dole ya kamata shi kuma yayi iya yayi kokari iyakan kokari shi kamar yanda dai muka fadi da zu in ya nemi shawarwari na waɗanda yake suna da experience a wurin watakila ya samu taimako sa'annan kuma ita tsohon shugaban wanda za ta sauka Ellen Johnson idan ya yi kokari ya yi haraka da ita ya nemi shawarwarin ta da yake ita tana da experience da Allah wannan kuma ya taimaka mai
to madalla a gaida Muhammad Mada tsohon shugaban al'ummar Africa da ke zaune a birnin New York wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington yanzu kuma karfe 12 ne da minti 18 na dare a nan Washington gashin mu na gaba
lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin shekara ta 2017 da ke dab da karewa shekara ce da aka samu ci gaba masu ban mamaki a wasu bangarorin kirkiro magunguna ko da yake kuma akwai wasu fannoni ko kuma bangarorin kiwon lafiya da aka samu koma baya ɗaya daga cikin babban ci gaban da aka samu shine ta fannin yaki da kanjamau domin kungiyar lafiya ta duniya ta ba da sanarwar cewa fiye da rabin mutanen da suka harbu da kwayar cutar kanjamau yanzu suna samun maganin kayyade bunƙasar cutar a jikinsu waɗannan magungunan suna da muhimmanci wajen kawo ƙarshen annobar kanjamau ga ma abinda Dr. Anthony Fauci shugaban cibiyar kayyade yaduwar cututtuka ta nan Amurka wanda kuma yake taka muhimmiyar rawa ko kuma yake jagoranta ma'aikatan lafiya da aka dora wa alhakin yaki da kanjamau yace
recently those drugs have been shown over the past few years not only to save the lives of the people who take the drugs but also to bring the level of virus
yace waɗannan magungunan suna nuna cikin ƴan shekarun da suka shige ba ma kawai cetar rayukan waɗanda suke shan maganin ba har ma rage ƙarfin kwayar cutar a jikin waɗanda suka karbi da ita ta rasa ƙarfi da kusan ba zai yi wanda ya harbi da kwayar cutar ya yada ta ko kuma ya harbi wani ko ita da cutar da kwayar cutar ba baya ga haka kuma an samu ci gaba wajen kokarin kirkiro allurar rigakafin kanjamau har ma ana gudanar da gwajin allurar rigakafin a nahiyar Afirka. Masana suna bayyana fatar cewa nan ba da jimawa ba, za a samu nasarar kirkiro allurar rigakafin kanjamau. To, kamar yadda na ce tun da farko an samu ci gaba a wasu fannonin kiwon lafiya, a wasu fannoni kuma za a ce ba a samu nasarar da aka so ba. Kada ran kada hanke nan. Kusan kullum a Najeriya za ka ji cewa wani ko wata tana fama da zazzabin typhoid. Mun taɓa yin shiri akan wannan zazzabi da Dr. Munir Mustafa, ƙwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa. Wanda a zahiri ma ya gudanar da bincike mai zurfi akan waɗannan cututtuka a jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka.
Wato, zazzabin typhoid akwai wata ƙwayar cuta ta bacteria da ake ce mata Salmonella typhi. Ita ce take janyo shi kuma ta fi yawa ne a ƙasashe masu tasowa saboda ƙwayar cuta ce da take da danganta alaƙa da tsafta. Wato, duk inda ba akwai ƙarancin tsaftar ruwa da tsaftar muhalli da tsaftar abinci, duk al'ummar da take da ƙarancin waɗannan abubuwa za ta tara cewa tana da yawan cutar zazzabin typhoid, wato ƙasashen Afirka da
Kamar
Asiya.
Yawa, ban tare numfashinka ba, kayayyakin abincin nan kamar irin su lettuce, su ƴaƴan lambu ne ko kode. Ba a cikin kayan abinci ba ne galibi ƙwayar cutar tana da alaƙa ne da rashin tsafta. Tunda galibi yawancin waɗanda za ka yi magana da su ce maka sun je asibiti an ce suna da typhoid ɗin ba waɗanda suke ƙazanta ba ne.
To, wato, ta cuta ce wadda daga wanda yake ɗauke da wannan cutar yana tana sa zazzabi kuma takan sa gudawa, tana fita daga bayan gidan duk wanda yake da wannan cuta. Da fita daga cikin ya zama ta yaɗa a cikin ruwa. To, kun ga wani lokacin irin su kayan abinci su na ganye, su latas, su kabeji, su karas, irin waɗannan ganyen salad, tumatir, su kayan miya waɗanda sau da yawa su ba tafasa su ake ko dafa su ba, ana kuma wasu da yawa ana bar ruwansu a gonaki wanda ruwan da ake bar ruwa da shi ba mai cikakkiyar tsafta ba ne. Ko wanda yake saida su ba yana ba lalle yana da cikakkiyar tsafta ba, to ruwa mara tsafta idan ya taba abinci za a iya samu akasi, ko da mutum ya wanke wannan abin a ce ba lalle ya samu ya wanke shi ya fita yanda ya kamata ba.
To, a saboda haka anan sai mutum ya kamu da ƙwayar cuta.
Ƙwarai kuwa.
To, nan ɗaya kenan. A galibi kuma zaka ji mutane sun je. Idan suka je asibitin nan aka duba su aka ce suna da typhoid za a ba su magani, amma kuma bayan sun gama shan maganin nan idan suka koma kuma sai a sake yin gwaji kuma a ce har yanzu typhoid din nan yana jikin su, me yasa hakan ke faruwa? Ba mu da ba ada magungunan da ya kamata a jinyar su ne a kasashen mu ko kuma dai menene?
Wato, shi cutar zazzabin typhoid tana da rikici kwarai da gaske. Rikicinta shi ne abu biyu, na ɗaya ita wannan ƙwayar cutar akwai ɓangare biyu, na farko dai akwai ƙarancin kayan aiki da ƙwarewa a wasu guraren na kan yanda za a tabbatar da cewa zazzabin nan na typhoid ne ko ba na typhoid ba, saboda ita kanta shi kanshi gwajin da ake yi, kayan na'urar dabarun gwajin da ake da muke amfani da su kamar misali a gida Najeriya da ƙasashe da yawa masu tasowa, ba kasafai suke iya tantance wanda yake da cutar typhoid din a yanzu ta shiga jikinsa da wanda kuma ya taɓa yi a baya a da ko ta warke ba. Saboda haka, ko da mutum ya taɓa yin wannan ciwo a wani lokaci a baya, ya sha magani ya warke, wannan gwajin da ake da shi ba kasafai yake da kaifin gano tantancewa sosai ba na farko kenan.
Wato, ba nagarta kenan, bai da kaifi ne ko kuwa?
Yawwa, saboda kin san ai kowane gwaji akwai yanda yake. Gwajin da aka fi amfani da shi a Najeriya wanda ake cewa vital covidal test, gwaji ne wanda yana gano cutar amma wani lokacin ba an sa akan samu akasi kuma koda mutum yayi cuta a baya an bashi magani ya warke wannan gwajin sai ya ƙara nuna yana da ita. So ana buƙatar na ɗaya ƙwarewa ta wajen masu gwajin da kayan aiki masu kyau da kuma shi kanshi likitan da zai shi yasa dama in mutum an bashi gwaji ayi daga ɗakin gwaji ake cewa ya maida wa likita saboda sau da yawa wani sai kaga kawai ya je shi an masa gwaji kai tsaye ya ce ai shi ya an ce masa kaza ya je ɗakin shan magani ko ya tsutsutsu ya je shi ya sai magani ko ya sha magani ba bisa ka'ida ba.
Kafin mu ka ci gaba da bayani, ka yi bayani akan cewa wannan gwajin ne na'urar da ake amfani da shi wajen gwaji ɗin wani lokaci akan samu kuskure koda mutum ya koda mutum ba cutar typhoid din a jikin shi sai ya nuna akan cewa yana da typhoid din. To magungunan da ake jinyar da su din ba su da kaifi ne koko me yasa ne to ake samun haka tunda mutum ai zai je a jikin shi ne bai da lafiya har zai je asibitin nan.
Yau kin fice sa na ce miki da magungunan typhoid yana da liki saboda bayan matsalar gwaji akwai ita kwayar cutar shi ne duk magungunan nan da ake badawa bincike ya nuna cewa ta bujirewa magunguna da yawa daga cikin wanda ake bayarwa na nau'in antibiotic kuma wannan bujirewa ta samo asali ne ta kan cewa mutane na amfani da waɗannan magunguna sau da yawa ba bisa ka'ida ba saboda haka wannan ya ƙara ƙarfinta da da maganin da da yake iya maganinta cikin sauki yanzu ya zama cewa ba ta jin wannan maganin kin ga wani bangare kenan na cutar bayan shi kanshi gwajin na da matsala ita kanta cutar na da gardama
sannan kuma ga tabiyar mu na mutane wani lokaci kawai dan wani ya sai magani kashe kwayoyin cuta mai aiki kai kuma kawai da yake za mutum zai je chemist ba irin kasashen nan bane da ba yanda za a yi ka je a baka maganin kashe kwayoyin cuta ba tare da izinin likita ba
kwarai kuwa sai an gwada an ga karfin taka cutar a abin nan amma wani lokacin a gida sai kaga kamar yanda ake sayin gyada ko alewa haka mutum zai sai magani kawai ya dinga sha ko dan wata ran an taba rubuta mishi koma wani nashi ko haka kawai da ka to wannan duk yana ƙara ƙarfin cuta ya sa ta ƙara bujirewa maganin.
Abin da ya sawwaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke cewa a huta lafiya.
To madalla zuga ka ga labarai a takaice.
To a takaice dan ayyana tsohon shahararren dan wasan kwallon kafar nan George Weah a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar Liberia. Jami'an gwamnatin Afghanistan sun ce an halaka mutane fiye da 40 baya ga wasu 84 da suka samu raunuka a Kabul babban birnin kasar. Mutane wajen 68 sun mutu sanadiyar hare-haren jiragen sama da sojojin gamayya karkashin jagorancin Saudiya suka kai a Yemen a rana guda kawai. Amurka ta bayar da sanarwa jiya Alhamis cewa za ta dawo da tsarin baiwa 'yan kasar Turkiya cikakken bizar zuwa Amurka. Sannan ta ce gwamnatin Turkiya ta bata tabbacin cewa za ta rika sanar da hukumomi a Washington tun kafin ma ta kama wani ma'aikacin ofishin jakadanci abinda Turkiyar ta ƙaryata. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yana fargabar cewa shugaban Siriya Bashar al-Assad na amfani da yara a matsayin wani abun fakewa da su wajen tattaunawa.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai da hantsi kafin mu sallama muna taya Alhaji Ibrahim Mai da mai ɗakin sa Hajiya Mairo Jibir Grima murnin ɗaurin aure ƴaƴansu Asma'u da angunta Yusuf Mai wato Abba da kuma Fatuma da angunta Muhammad Nura Hamza wanda za a ɗaura auren gobe Asabar karfe 10 da bisa wato gaban babban masallacin Juma'a kenan daura da Union Bank a garin Guyuk a jihar Adamawa. Allah ba da zaman lafiya da zuriya mai albarka a madadin kowa baba ya kuma ke rike sallama sai an jima da hantsi.